sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an kunyi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba. Ta sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi, 23 ga watan Agusta, shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim ba mu kanan labarai.
To Hadiza, Director General na Cibiyar Yaki da Cututtuka Masu Yaɗo ta Kasar Koriya ta Kudu ya ce kasar na gab da fadawa cikin mummunar annobar cutar corona. Mutane akalla 17 sun halaka a wasu harhara uku a fadin kasar Colombia a yankunan da wasu miyagun kungiyoyi ke takaddama akan iko da tsaro. Sannan sojojin gamayyar kasa da kasa da Amurka ke jagoranta sun janye daga sansanin taji na kasar Iraki a yau dinnan Lahadi, suka mika shiga jami'an tsaron Iraki.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labarai, za ku ji cewa masu shaki akan al'amuran yau da kullum sun gargaɗi kungiyar ECOWAS da ta janye ƙudurinta na aika sojoji zuwa ƙasar Mali da nufin sake mayar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan karagar mulki.
Tunda zaɓe ya kawo wanga tashin hankali, kamar dubututuwa inda aka yi zaɓe wanda ake tsammanin ba na gaskiya ba ne, su yi ce sun yi demi, su yi marabus, in suka yi marabus sai aka yi zaɓen sabon zaɓe. Kaga da wanga sai dawo ta yaddo shi.
Haka kuma a ƙoƙarin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a Najeriya, kwamitin kota kwana da shugaban ƙasa ya naɗa ya ce nan da ba daɗewa ba za a fara gwajin magungunan coronavirus a cikin jihohi 13 na ƙasar.
So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence.
Sannan kuma za ku ji cewa batun yin awon gaba da waɗanda ake tuhuma da laifi a yanzu zaman kotu ko a lokacin da suke barin kotu ba sabon abu bane, sai dai lamarin ya daɗa yin kamari.
Kai wani abu da zai zama na cewa a matsayinka na lauya ka ci mutuncin kotu, ka ci mutuncin mai shari'a, to nan lauya kusan za a ce shi ma ya yi laifi a wannan gaba, saboda haka shi yasa dole ya zama na cewa an samu fahimta an yi takatsantsan.
Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a yanar gizo, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan Lahadi, Director General na Cibiyar Yaki da Cututtuka Masu Yaɗo ta Kasar Koriya ta Kudu ya ce muna gab da fadawa cikin mummunar annoba a fadin kasar. Jung Yong Kyung ya ce sabbin masu kamuwa da cutar COVID-19 na ta karuwa a dukkanin larduna 17 na fadin kasar. Adadin sabbin kamuwa da cutar ta COVID-19 wajen 197 da aka bada rahoton sa jiya Asabar shine adadi mafi yawa da aka taba gani a kasar tun daga watan Maris. Jiya Asabar, ministan lafiyar kasar Park Yong-ho ya ce sabbin matakan takaita harkoki da suka fara aiki yau Lahadi sun biyo bayan shafe kwanaki 9 ana ta ganin karuwar yawan masu kamuwa da cutar ta corona a kasar. Mutane akalla 17 ne suka halaka a wasu harhara uku a fadin kasar Colombia a yankunan da wasu miyagu da kungiyoyin safarar mugan kwayoyi da kuma yan rusasshiyar kungiyar nan ta Sarika Noke ta FAC ke takaddama akan iko da su. Jami'ai da kuma kafafen yada labaran kasar jiya Asabar sun ce harharan sun akune a cikin sa'o'i 24 a larduna 3 na kasar. Shugaban kasar Colombia Ivan Duque ya yi Allah wadai da tashi-tashin hankulan, yana mai cewa akasari matasa ne abin ya fi rutsawa da su. Harharan da aka kai a lardunan Caucau da Narino sun yi sanadin mutuwar mutane 6-6 a kowanne, sannan harin da aka kai a lardin Arauca ya halaka mutane 5. Masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin Portland na jihar Oregon ta yammacin Amurka a rana ta 87 a jere jiya Asabar. Bangarorin masu ra'ayin gabadai-gabadai da na masu ra'ayin riƙau sun fafata ba tare da 'yan sandan da ke kallonsu sun shiga tsakani ba. Kafar labarai ta Associated Press ta ce hukumomin tarayya sun kori masu zanga-zangar daga harabobin gine-ginen gwamnatin tarayya. Kafafen yaɗa labarai sun ce ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara, wasunsu ɗauke da abubuwan sa hawaye da garkuwa, wasunsu ma sun yi ta jefe-jefen duwatsu da wasu abubuwa, sannan sun yi ta fada nan da can. Portland ya kasance fagen zanga-zanga tun bayan rasuwar George Floyd, wani bakar fatan da ya mutu bayan da wani dan sanda farar fata ya danne mar wuya na tsawon kusan minti 9 har ya mutu.
Madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun gargadin kungiyar ECOWAS da ta janye kudurinta na aika sojoji zuwa kasar Mali da nufin sake mayar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan garagal mulki bayan da sojojin kasar suka kifar da shi a farkon makon nan. A wata hira da Salaman Muni Barma a Yamai yayi da wani masanin doka Sama'ila Idi Dan Buzu, ya bayyana cewa daukar wannan mataki tamkar hura wuta ne a rikicin da yake cin yiwa a kasar a gefe guda ke fama da kungiyoyin ta'addanci.
Demokrasiyoyi na Afrika suna da ciwurutoci da yawa. Ciwurutocin nan ba Mali kadai sun kashe, sun sadi sauran kasashe na Afrika. Waɗansu cutarsu shine zabe gurbatacce, waɗansu cutarsu rishin aiki da constitution, waɗansu cutarsu na ƙara mandaki na bani barin iko, waɗansu cutarsu rishin adalci kiri-kiri. Don kowace ƙasa in ka lura tana da nata tarihi kuma tana da nata matsaloli. Ita sai da yawo, wato kamar kungiya ce wadda daidai da lokaci take tahiya. Ina aka lura da shi Mali an ka gani, inda aka yi murdiya an ka amshi iko ga hannun wanda an ka zaba, kenan ga yanzu matsalar yanzu ta yau ita ce ta Mali. Ta gobe sai a jiran gobe, ta banda gobe sai a jiran banda gobe, shine da Cote d'Ivoire da sauran kasashe.
Me yasa ba za a yi rigakafi ba sai abu ya faru, sai abu ya afku, sannan a zo ana kokarin neman hanyoyi?
Allah ya maka albarka. Rigakafi bakin iyaka, rigakafi sai dai yawo ta yi nata rigakafi ga kamance an aika abin da ake ce ma lemediator. Wannan suke rigakafi ne suka kai a lokacin da sun ka tanna abin da sun ka gaya ma ƴan ƙasa, don ka ƴan mugu mai yarda ba da su masu iko, suka ce to ku yi hattara, wagga tabi'a ba za ta kawo muku alheri ba, ku tai sannu ku zauna a sasanta. A cikin har sasanta sun kwatanta musu ga yadda suke so. Kamar for example sun ka ce tunda zaɓe ya kawo wanga tashin hankali, kamar dubututuwa inda aka yi zaɓe wanda ake tsammanin ba na gaskiya ba ne, su yi ce sun yi demi, su yi marabus. In suka yi marabus sai a ta yi sabon zaɓe, kaga don sai dawo ta yi doshi. Sun ka ce wajen gubernaman kuma a yi gubernaman na haɗin gwiwa, shi ne ake cewa gubernaman da Union National, sai dawo ta yi do wannan. Amma suka yi batali gaba ɗaya jama'a na Mali sun ka ce wagga solution, ba mu yarda da ita ba yau, ba za mu yarda da ita ba gobe. Abinda muka yarda da shi kuma muke bisa gare shi, kuma mun nace bisa gare shi, sai ibe ka ya sabka bisa iko. To kaji abin da ya kawo wannan, amma ba dan ba ai prevention ba. Darasin da ya kamata mu rike shine jama'a, mutanen Afrika, jama'a mutanen da muka karbi demokradiya, mu yi hankali. Wallahi jama'a ke da iko. Abinda duk za a yi, a nemi a gyara ma jama'a da daransu, a nemi a yi zaɓe na Allah da Annabi. In aka yi zaɓe na Allah da Annabi, duk irin yanda al'umma take son tashi hankali ba zai tota tashi hankali, saboda an yi zaɓe na gaskiya, kuma an girka iko na gaskiya. Dole a taida komai cikin al'amura da gaskiya.
Me ya ra'ayinka game da yunkuri ko kuma barazanar da ECOWAS ta yi na aikewa da sojoji zuwa kasar Mali?
Wannan shine ake cema wato ƙara ma isansi, ƙara ma wuta isansi. Inda an karga an ka ce soja amshi iko, kuma aka ce za a kawo wani soja amsa mashi iko, mi aka ce za a yi, shine ake cema bala'i. Ni ta huskar da na ra'ayi na ɗan ƙasa, na ɗan Afrika, wato ba ni cikin irin wannan kai hito ni in hito, ba taɓa zama alheri ba ga al'umma, ba taɓa zama alheri ba ga tahiyyar ƙasashe, ba taɓa zama alheri kuma ga tahiyyar ma demokrasiya ba.
Ta wace hanya za a warware wannan kigigaga ta ƙasar Mali?
Daga inda an karga an ka ce an rushe asamble, an rushe gubernama, shugaban ƙasan ya yi da mission ne, mi kake so bar ma? Mi kake so bayan wannan? Bayan a ce to wanda suka yi wanga abubuwa kenan su yi maza-maza, da shi ne zaben Allah da Annabi, a miƙa mu waɗanda kuma waɗanga al'umma sun ka zaɓa, a miƙa musu iko a gani yanda Allah za shi zuwa gaba. Saboda kanmu mance waɗanga ƙasashe namu na Afirka, sirtu na Sahel, muna cikin babban bala'i, shi ne bala'i na rashin kwanciyar hankali, na rashin lahiyar ƙasashenmu. Kenan yau wagga ita rashin lahiya ita kaɗai muka riƙe ta ishe mu, kanmu nemi tashin hankali na huskar zaɓe.
Toma da la a gaida Salamun Muni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
Bayan da aka dauko shi daga birnin Oms na Siberia zuwa kasar Jamus jiya Asabar, an shiga jinyar mai sukar gwamnatin Rasha din nan Alexei Navalny a shahararren asibitin nan na Charit da ke birnin Berlin, saboda gubar da ake kyautata zaton an zuba mar. Wannan madugun adawar kasar Rasha din dai a sume yake, kuma yana numfashi ne da taimakon na'ura. Hukumar asibitin na Charity ta faɗi a wata yar takaitacciyar takardar bayani cewa ta karɓi Navalny kuma ta shiga abin da ta kira matuƙar bincike a likitance. Hukumar asibitin dai ba ta yi cikakken bayanin halin da Navalny ke ciki ba. To amma Jacob Zilji, wanda ya kafa kungiyar Cinema for Peace wadda ta taimaka wajen ɗaukar Navalny zuwa ƙasar Jamus a wani jirgin chata na ɗaukar marar lafiya, ya ce halin da Navalny ke ciki dai ba yabo ba fallasa. Sojojin gamayyar ƙasa da ƙasa da Amurka ke jagoranta sun janye daga sansanin taji na ƙasar Iraki a yau ɗinnan Lahadi, sannan suka miƙa shi ga jami'an tsaron Irakin, a cewar kafar labarai ta Reuters da majiyoyin sojojin na gamayya. Sansanin mai nisan kilomita 20 arewa da birnin Bagadaza ya kasance turmin tsakar gida shalugudan rokokin mayaka masu samun goyon bayan Iran waɗanda ke auna sojojin gamayya a 'yan watannin baya-bayan nan. Janyewar sojojin gamayyar wani ɓangare ne na wani shirin da gwamnatin Iraki ta jagoranci, a cewar gamayyar a wata takardar bayani ta ƙara da cewa sansanin taji ya ɗau sojojin gamayya wajen 2000 waɗanda akasarinsu sun tafi a wannan bazarar sama. Wannan janyewar dai na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada aniyarsa ta janye raguwar sojojin Amurka da har yanzu ke ƙasar. Da Amurka ta girke sojojinta wajen 5,000 a ƙasar ta Iraki. A ƙarshe mutane aƙalla 4 sun mutu, sannan 11 sun ɓace bayan da ruwa kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya a gabar tekun Bahar Aswad a ƙasar Turkiya, a cewar ministan cikin gida Suleiman Selo a yau ɗinnan Lahadi. Cikin waɗanda suka mutu ɗin har da wani ɗan sandan da ruwa ya ja shi cikin motarsa. Minista Selo, wanda ya kai ziyara garin Dareli da ke lardin Gerusun, ya ce an ceto mutane 127. Selo ya ce an rufe hanyoyin zuwa ƙauyuka wajen 118. Kotunan talabijin sun nuna yadda ruwa ya takwasar motoci da baraguzai a babbar hanyar Dareli, tsibiri mai tsawon kilomita 20.
Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus a Nigeria, kwamitin kota kwana da shugaban kasa ya nada ya ce nan da ba dadewa ba za a fara gwajin magungunan coronavirus a cikin jihohi 13 na kasar. Waɗannan magunguna su ne remdesivir da interferon beta da kuma antacol monoclonal, waɗanda cibiyoyin kulawa da harkar lafiya irin su hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da waɗanda ke cikin gidan Nigeria na NAFDAC da NIPRID da kuma ƙungiyar likitoci suka riga suka amince da su. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana.
Jagoran kwamitin kota kwana Dr. Sani Aliyu ne ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja.
So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence.
Anan Dr. Sani Aliyu ne yake cewa an riga an amince da rukunin yanar gizo 22 dake yankuna 13 na kasar don gudanar da aikin. Sani Aliyu ya ce Najeriya ta riga ta yi rajista da hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wajen amfani da wasu magunguna launi iri uku tare da amincewa da ka'idojin hukumar kula da abinci da magunguna NAFDAC da cibiyar kula da cututtuka NCDC da kuma cibiyar nazarin likitoci na Najeriya. To sai dai a lokacin da yake nazari akan batun, wani likita mai zaman kansa Dr. Abu Yazid ya yi tsokaci.
A gaskiya al'amari mutanen Najeriya yanzu ba su da cikakken yadda tsakaninsu da gwamnati. Saboda haka idan gwamnatin nan tana so ce da sara, sai ta yi amfani da dabaru watakila har da kuɗi ma, saboda mutanen Najeriya suna ganin cewa wannan task force wato ƙungiya da shugaban ƙasa ya naɗa game da COVID-19 kuɗi suke samu. Saboda haka ne idan kuɗi suke samu, kin ga cewa lallai ne su ma mutanen idan aka ba su kuɗi to za su yadda su yi, amma idan aka samu matsala watakila ba za su yadda su yi ba.
Amma ga kwararre a fannin sarrafa magunguna Muhammad Ahmed alkali ɗan ruwatan jama'a ne yana ganin an yi abin yabo.
Wannan yunkuri da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin fitina ban COVID-19 na gwajin magungunan warakar wannan cuta da ta addabi dukkan al'ummomin duniya baki ɗaya ba ƙaramin cigaba bane wajen ganin an daƙile wannan annoba. Kamata ya yi a yaba gwamnatin babu hari bisa ga wannan yunkuri, duk da dai akwai ƙorafe-ƙorafe kala-kala game da wannan task force ke aiwatar da al'amuranta. Amma Bature ya ce beta alert din naba so kamata ya fara domin dai a samu a cimma nasara, domin an kai wani matsayi na wanda mutane sun kai 50,000 suka yi testing positive wannan cuta.
Duk da cewa kwamitin bai bayyana sunayen jihohi 13 da za a fara gwajin da su ba, amma an riga an yi abin da ya dace na tabbatar da sahihancin magungunan da kuma hanyar aiwatar da su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ma dalla a gaida Madina Dauda. Batun yin awun gaba da waɗanda ake tuhuma da laifi a yayin zaman kotu ko a lokacin da suke barin kotu ba sabon abu bane, sai dai lamarin ya dade yin kamari ne a sabon salon da jami'an tsaro ko kuma hukumomi ke amfani da shi na kama lauyoyi a yayin da suke tsaka da aiki, lamarin da ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin 'yan Najeriya. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf na dauke da cikakken rahoton. An shiga rudani a yayin zama da kwamitin da shugaba Buhari ya kafa domin gudanar da binciken aikata ba daidai ba akan tsohon mukaddashin shugaban hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa Ibrahim Mago. A ranar Laraba, sakamakon yadda jami'an hukumar EFCC suka yi awun gaba da lauyoyi biyu da suka hada da Fatima Hassan da Victor Giwa daga farar gwamnatin Najeriya da ake gudanar da binciken da tsohon alkali Ayo Salami mai ritaya ke jagoranta. Lamarin dai na da nasaba da karar da wani mataimaki na musamman ga Farfesa Yemi Osinbajo wato Donald Okoma ya shigar yana zargin Ibrahim Magu da yunkurin karbar rashawa na naira miliyan 75 ta hannun lauya Victor Giwa wanda ya ce tsohon lauyan sa ne. Ana zargin Donald Okoma ya bada shaidar ne cikin sauti domin a yi amfani da shi a binciken da ake yi wa Magu a gaban kwamitin da shugaba Buhari ya kafa. Ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar akan kama lauyoyi a lokacin da suke tsaka da gudanar da aikin su? Ga barista Munir Barau da cikakken bayani.
Dole ya zamana cewa lauya zai je wuri kuma ya sanar da kwamiti ko kotu cewa shi ne wani ya zo domin magana akan wani. A wannan gaba ya je ne domin ya yi aikin sa yadda kundin tsarin mulki ya ba shi dama. Amma idan ya zamana cewa kuma an yi cacen baki, an yi warwatsi, misali akwai abin da muke kiran shi kaman contempt, wato ka yi wani abu da zai zamana cewa a matsayinka na lauya ka ci mutuncin kotu, ka ci mutuncin mai shari'a, to nan lauya kusan za a ce shi ma ya yi laifi a wannan gaba. Saboda haka shi yasa dole ya zamana cewa an samu fahimta, an yi takatsantsan, domin duk bayanin da ake a gaya dai za a yi ya zamana cewa an samu shari'a ingantacciya, shi wanda ake zargi ya samu ya kare shi, wanda suke zargi su ma su kawo hujjojinsu, ya zamana cewa an samu adalci a gefe biyun gaba daya.
A nasa bangare, tsohon dan majalisa kuma lauya barista Ibrahim Ballo Rigacikun yayi nasa bayani akan batun kama lauyoyin biyu.
Kun tsara miki Najeriya sashen 108 shine kawo sulke, kuma wannan sashi ya kawo mutane PP ne kawai a jihohi 36 sai kuma Abuja shugaban kasa da mataimakin shi ainihin masu wa'adi, amma kowa za a iya kama shi. Amma kuma dokar sai sassoto akan cewa dan majalisa in suna cikin majalisa suna aiki ba za a kama su ba, alƙalai suna aiki cikin kotu ba za a kama su, sun ban gowul in ya ba haramun haraba kotu za a kama shi.
Farfesa Shehu Zuru ya bayyana cewa idan aka samu irin wannan sabani akwai matakan da ya kamata a dauka.
Doka ta yi tanadin idan an samu irin wannan sabani, dan har akwai buƙatar daukan irin wannan mataki din, ya kamata a ce kotu ne ta bada wannan umarni.
A ranar da aka yi zaman lauya Victor Giwa da ya kalubalanci kwamitin da ke gudanar da binciken a kansu bayyana inda sautin da aka mika musu a matsayin shaida ya nuna cewa an bashi cin hanci, inda ya ce a lokacin da yake wa mataimakin Farfesa Osinbajo aiki a matsayin lauya ne aka rufe asusun bankinsa akan wata kwangila. An dai bada belin lauyoyin biyu a ranar Alhamis bayan cika sharaɗin kawo ma'aikacin gwamnati da ke mataki na 12 a matsayin mai tsaya musu. Game da wannan batu, duk kokarin ji ta bakin hukumar EFCC ya ci tura. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa yanar gizo. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani, cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya tana yaduwa kamar wutar daji, kama daga nahiyar Turai har zuwa kasashen mu na Afrika. A yau zamu mayar da hankali ne kan labarin bogi da suka shafi wannan cutar, ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashi yake. Mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labaran bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar. Wasu zama kawai za su yi su kirkiri ƙaryayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha ƙasa da dai sauransu. A yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani, Malam Mubarak Umar Abubakar, don ya yi mana ƙarin haske kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labaran gaskiya da suka danganci cutar coronavirus, da kuma yadda za a iya kiyaye fadawa a tarkon masu yaɗa labaran ƙarya.
Hakika akwai hanyoyi da dama wanda al'umma za su yi amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi, musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum duk suka tsaya. To ala ayi halin kamar dai masu bibiyar shafukan sada zumunta, ya kamata mutane su kula sosai, ba kawai duk wanda ya dauko labari ya saka kawai su yadda ko su yi copy su je su rika yadawa a WhatsApp ko Facebook da sauransu. Yana da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike akan shi wannan wanda ya saka wannan labarin. Misali, yanzu idan aka ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi magana akan abu, sai mutum ya danna kan shi wato ainihin sunan da aka rubuta akan wannan handalin, sai tabbatar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya yi ko ku a wani ne ya saka suna irin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. In aka ce gwamnan Lagos ne haka, in aka ce gwamnan Kano ne haka, to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa da mutane za su gane. Misali, yanzu a Najeriya akwai ita cibiyar takile irin waɗannan annoba in ta taso, wato National Center for Disease Control kenan, suna da shafukansu duka a dandalin sada zumunta. Za ki samu duk inda sunansu yake akwai ɗan wani bulu, ɗan wani ɗan ɗigon bulu a gaban sunansu, wanda shi ne ke tabbatar da cewa wannan shafin an tantance shi shi ne shafinsu na gaskiya. Haka shi ma shafin ministan lafiya na ƙasa baki ɗaya, shi ma an tabbatar da an sa masa wannan blue tick din a shafin Twitter haka, misali, wanda yake tabbatar da yake ƙara tabbatar da cewa lallai wannan shafin da yake Twitter ko yake Facebook mallakin minista ne. Baya ga wannan, akwai official statement da ita gwamnati take fitarwa, wanda in ta fitar a Najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda 4-5 su suka fi ba da bayani akan yadda abubuwa suke tafiya. Na farko akwai Nigeria Center for Disease Control, kamar yadda na faɗa kenan a baya, su ne NCDC. Then akwai ita Ministry of Health, ma'aikatar lafiya kenan ta Nigeria, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Sannan akwai Federal Ministry of Information and Culture, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Duk wanda suka ga ya yaɗa wani abu game da wannan cutar, su duba su tabbatar da ingancinsa. Akwai wanda suka fara yaɗawa cewa an samu ɓallar cutar a nan Afo da ke Abuja, har aka ɗauki shi logo ita Nigerian Center for Disease Control, aka rubuta aka ɗanye ɗan sadabaru don a nuna cewa kamar abin da official ne, ma'ana da gwamnati ta yaɗa bayan ba ruwan gwamnati. wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ta yadawa. So kin ga kenan anan akwai buƙatar su al'ummar Najeriya da ma duniya baki daya ta yi makawa gwamnati wajen dakile wannan cuta ta hanyar daina yada labarai wanda suke na bogi ba dan komai ba, shi ne kada ya zama ana yaki da cuta kuma a hannu guda ana ƙara tayewa da mutane hankali. So wannan ina ga shi ne abin da ya kamata mutane su duba.
To masu sauraro, da fatan an amfana da bayaninsa, kuma da fatan za mu kiyaye kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yadawa cikin kwanakin nan. Yana da kyau a rike wanke hannaye, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti, wato hand sanitizer. A ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shine handle din hukumar lafiya ta duniya, wato WHO. Kuma suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar. To Allah ya bamu lafiya. Sunana Madina Dahiru Mishani, daga nan birnin Washington DC, a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo.
A gaida Madina mai shanu, yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Yau din nan Lahadi, Director General na Cibiyar Yaki da Cututtuka Masu Yaɗo ta Ƙasar Koriya ta Kudu ya ce muna gab da fadawa cikin mummunar annoba a fadin ƙasar. Jung Yong-kyung ya ce sabbin masu kamuwa da cutar COVID-19 na ta ƙaruwa a dukkanin larduna 17 na fadin ƙasar. Adadin sabbin kamuwa da cutar ta COVID-19 wajen 197 da aka bada rahoton sa jiya Asabar shine adadi mafi yawa da aka taba gani a ƙasar tun daga watan Maris. Mutane akalla 17 ne suka halaka a wasu harhara uku a fadin ƙasar Colombia a yankunan da wasu miyagu da kungiyoyin safarar mugan kwayoyi da kuma yan rusasshiyar kungiyar nan ta Sarika Noke ta Fak ke takaddama akan iko da su. Jami'ai da kuma kafafen yada labaran ƙasar jiya Asabar sun ce harharan sun akune a cikin sa'o'i 24 a larduna uku na ƙasar. Shugaban ƙasar Colombia Ivan Duque ya yi Allah wadai da tashi-tashin hankulan. Yana mai cewa akasari matasa ne abin ya fi rutsawa da su. Masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin Portland na jihar Oregon ta yammacin Amurka a rana ta 87 a jere jiya Asabar. Bangarorin masu ra'ayin gabadai-gabadai da na masu ra'ayin riƙau sun fafata ba tare da 'yan sandan da ke kallon su sun shiga tsakani ba. Kafar labarai ta Associated Press ta ce hukumomin tarayya sun kori masu zanga-zangar daga harabobin gine-ginen gwamnatin tarayya. Kafafen yada labarai sun ce ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara, wasunsu ɗauke da abubuwan sa hawaye da garkuwa, wasunsu ma sun yi ta jefe-jefen duwatsu da wasu abubuwa sannan sun yi ta fada nan da can.
Sauraro, anan za mu dasa aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Ke zama da dan kowa da kowa, musamman ma shi Ibrahim Almasi Garba da ya tayar da gabatarwa, sai Leo Sahili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza ce ke muku fatan alheri. A huta lafiya. Ma assalamu.